dan mazari mazari tilastin duniya kalla idanuna a take kai kunya kin yado har ma kin san a baya kin ka taro kan tilan alkariya dube ni kalle ni dore 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 mi soyayya ta kuna na fadi wajen soyayya yarayi ay yarayi wajen soyayya yarayi ay yarayi sai dai labari karfi zargi na labarin zai zo alkaide akan kina duna soyayya masken annuri kiran ga da gudar soyayya ranar tare wahai Magina ya abrata ke eneniya Ganga hasa wa haka la le la le